Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma lafiya da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakil Muhammad Mahmud yayi da daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez dake jamhuriyar Niger, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan matsalar karancin ruwan sama da aka fuskanta a damunar bana da kwararowar hamada da kuma kwari wanda yasa da yawa daga cikin manoma kauracewa gonakinsu, inda masana ke hasashen cewa za iya fuskantar karancin abinci. A cikin shirin Noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya a makon jiya. Hamid Gareka,
ya za a kwatanta matsalar wadda hatta kai ga sauran manoma za su iya kaurace ma gonakansu? Shi an fuskanci haka,
za mu ce mutane sun kaurace ma gonarsu ko sun tsire ma gonarsu dangantar da rashin ruwa, amma abu ne wanda take waya ya zo shi, amma shi kasan abu tunkan yazo ake maganin shi tunda an ba a samu kamar da hudi gudanyen ruwa. Shi wannan gudanyen ruwa gulabai sai yake bada damar charging nap kenan kasa, an wannan kasa ta samu ta charge shi yake samu a samu ruwa a wadatacce a kasa kenan cikin rijiyoyi cikin forage kenan. Dangance da wannan yanayin shekara wanda mu samu kamar muna ganin mu samu wadataccen ruwa kenan, abu ne wanda yake iya wakara kenan. Kuma maganin ta wannan shi ne balle ma an kundi ba cikin kwanakan nan mai sauwa gwamnati karkashin fuskar gidan gona, minista ta gidan gona zai lansan journey ta noman rani kenan. Noman rani za a shiga kenan, aka shiga noman rani, shi noman rani kaga an zai dole hidirwa, amma dangance da wannan matakai aka dauke su gaskiya shi ne hanya ta ne ake cewa ta maganin wannan kamar matsala ko da ta sa ta zo ta tunda an noma ta kanuni an aka yi ruwa ya haida a ce kana jiran kamar ruwa sama kenan. Shi ko wannan hanya mine ce wannan madatsa ce kamata a ce an yi bai ce wannan madatsa kenan. Akwai rijiyoyi wanda suke da kasa a yashi kuma a samu a yi manyan hudu ruwan shi an da yake kudin an da yake da sa gomin nisan shi aka sa maka hiddo, to nake ganin gaskiya insha Allah za a ciyo kan matsala bai ci hakan. Saboda ni saboda an ka dauka kaga magani dai da ka zo kace akwai magani an kace gidan gona ma baka ba kyauta ce ake ce a bada da ka zo kace ka matsalar kwari aka tona malamin suka sa gani ha baka magani kyauta kamar na hudi kaga har ga taki na ruwa ma kyauta da aka ban ba ga iri an ba mu irin ma mun kai mun bada nan noman rani akwai yanda muna to ga gani me sauraron ruwa ne kenan. Wani ruwan aka samu to insha Allah za a ciwo kan matsalar da take iya zawa. Ai an ka dauka bara an ka dauki kamar lakasar communicating tablet akwai wani sun su kawai ce ma dangance da kamar karamci ko rashin ruwa a wadace kamar eka wajen 600 ko da 66 ne cikin communicating tablet wanda mutane su kawai ce kuma jeje ana samu wani su dangance da me ake cewa mun rashin wadatar ruwa. Mutakan da za a dauka shine na neman ruwa don an da yake an yi shi ka kasa ta je ta abunga ta cinye shi kenan aka samu aka yasa a samu ruwa an kuma ruwan yayi nisa aka samu aka yi rijiya wanda ta yi nisa kwarai aka yi rami mai tsawo a samu a ciwo kan matsala. Kuma na uku game da kuɗi babu kamar wannan madatsar ruwa, an wannan madatsar ruwa yanzu an ka diba akwai pizza ai kaka mai na hudi gwamnati ko ina yake shi yake yaki ya shiga nan ya kawo furoji shi ko furoji zai kawo ai da sau dama dan rayuwar mutane ta yi kyau. To dangance da haka nan kaga ya zo shi pizza yanzu haka akwai wannan baraji ana yin baraji kin nan na pizza kenan aka samu kamar biyu ko uku irin wannan aka yi to insha Allah duka wannan matsaloli ta ruwa a ciwo kanta.
Jihar Agadez jiha ce da ake fama da gurgusawar hamada ga manoma da take kai neman talakumi gonakai da dama kuma sai gashi an fuskanci karancin ruwa, hakan ba iya haddasa wasu kamar karancin abinci ko kuma karancin kayayyakin wanda ake fitarwa ta amfanin gona.
An ka dauka mama Agadez kadai ba dukkan Nijar wannan matsala hamada tana zuwa kadan shine ake cewa desertification bai can haka na akwai matsala alo tabbi ita ce ta changing climatic changing yanayi kenan. Wannan changing yanayi shi ma kaga ita ma wata matsala ce diya in ka diba da lokacin nan anda ba ake ruwa diyawa yanzu sai kaga ruwan kada ake kuma da ake ruwa kada sai ga ana yin shi diyawa to shi wannan kamar matsowar hamada akwai protection da berge da ake wannan an ka diba masu hannu da shi duka suna yi kuma wannan yana tsare wannan mulmatsowar me ake ce mishi hamada kenan na hari na biyu akwai gargadi da ake yi mutane na dashe-dashen icci tunda icci shi ana dashen shi gaskiya yana rage wannan matsala ta hamada kenan shine ya kamata kuma da canjin yanayin mu ka gani tunda an ka diba shekara na tun independence 1960 har zuwa yanzu kowane shekara gwamnati yana sallananta wata ta tuwa kuma ana dashe-dashen icci amma wannan dashen icci da ake yi miliyar nawa ake shuka na icci amma sai a bar su rashin tattalawa ne kenan ni kire na ga mutane ya kamata mutane su ci gaba da dashen icci amma dashe ba shi kadai bane magani sai an tattalin shi tunda an ka dasa ka tare ba kai ba komi amma an kai tattalin shi shine alheri gare ka to shine kenan mu matsalar hamada da kuma wannan kalmacin ruwa yana iya ya shawa ya shahi kamar wajen abinci amma aka dauki wannan matakai gaskiya ne a gari na kuma haka ne an Allah raza a ciwo kanshi na fara mu canza yanayi na biyu wannan itatuwa mu sashi kuma an muka sa su babaran su ba muke himin biso da kawai muna tattalin su na uku akwai masu hannu da shi ne da yawa yanzu an ka dauki wannan project polio da ake wadi akwai protection da ya fara jide da yawa in ka dauka cikin gurin da yake aiki kuma kaga wannan yaki ne da wannan hamada akwai brisbane da ake wannan shi ma kariya ce da hamada duka duk wannan abin ana yi gaskiya bakin gulgudu hanyoyi ne na yaki da hamada
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakil ma Agadez Hamid Mahmud sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
wannan arzikin mu shine uwa uba